sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aisha Sule ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan dare na Talata 28 ga watan Janairun shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji kokarin da hukumomi a kasar Kamaru suke yi wajen dakile bazuwar cutar coronavirus a yunkurin su na yaki da Boko Haram. Hukumomin tsaro sun bude hanyar nan dake da ya dade a rufe dambuwa zuwa biyu a can Maidugurin jihar Borno. To kamar yadda aka saba, za mu bude layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko ana samun nasara a yaki da ake da yan Boko Haram a yankin ku. Lambar da za a kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar kari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafi da labarin wasanni daga jamhuriyar Niger, amma fa sai an sha labarin kasa ga Mahmud Lalo.
Jama'a, assalamu alaikum. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadin cewa matakin da wasu kasashen duniya ke dauka na kwashe mutanen su dake cena zuwa gida sanadiyar barkewar cutar coronavirus mai shafar numfashi na tattare da hadarin yaɗa cutar. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na kammala wata ziyarar kwanaki da dama da ya kai kasar ta cena, inda ya tattauna da shugaba Xi Jinping da sauran manyan jami'an gwamnatin Beijing a babban birnin kasar kenan. WHO ta ce zuwa yanzu adadin mutanen da aka samu da cutar a China ya kai 4,428 ciki har da mutum 106 da suka mutu. Sannan an tabbatar da ɓallar cutar a ƙasashe 13, inda mutum 45 suka kamu da ita. Crystal Lenmeyer shi ne kakakin hukumar ta WHO.
There are possibilities that also asymptomatic people, so people showing no symptoms at all.
Yace akwai yiwuwar mutanen da suka kamu da cutar da ba sa nuna wata alama su ma su yada wannan cuta. Mazauna yankunan karkara da dama a yankin arewa maso yammacin Kamaru mai fama da rikicin yan awari na tserewa zuwa makwabciyarsu Najeriya, yayin da ake shirin gudanar da zaben yan majalisa a ranar 19 ga watan Fabrairu. Su da mayakan yan awarin sun sha alwashin sai sun wargaza zaben, lamarin da yasa suke dauki ba dadi da dakarun kasar ta Kamaru, yayin da fadan kuma yake karewa akan fararen hula. Pastor Innocent Okoli na daya daga cikin mutane kusan 70 da suka tsere zuwa Najeriya.
You have so many unaccompanied children. You know, you cannot just minister to them the word without helping them to.
Yace akwai yara da dama da ba sa tare da manyan su, babu kuma yadda za a tafiyar da su ba tare da an ba su abinci ba. Shi dai shugaba Paul Biya ya sha alwashin sai an gudanar da zaben, kuma ya ba sojojin kasar umarnin su harbe duk dan awaren da ya kimi kauya. Rikicin na baya-bayan nan na faruwa ne yayin da kasar ta Kamaru ke shirye-shiryen gudanar da zaben kananan hukumomi da na yan majalisar dokoki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lawyer da ke kare shugaban Amurka Donald Trump na shirin kammala gabatar da hujjojinsa a yau Talata, a zaman sauraron batun tsige shugaban na Amurka da ake yi a majalisar dattawan kasar. Hakan na zuwa ne yayin da batun ko shin za a yadda a saurari bahasin shaidu ko akasin haka, yayin wannan zama da ke dada zafafa. Tawagar lauyoyin da ke kare shugaba Trump ta kwashe kusan tsawon jiya Litinin tana ta zargin 'yan Democrat da amfani da tsigewa a matsayin wani makami na kawar da wani shugaban kasa da ba sa kauna. Kenneth Starr na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare shugaban, ya kuma ce tsigewa ta zama tamkar makaman siyasa da jam'iyyun ke amfani da shi a junansu. Star shine lauyan nan mai zaman kansa wanda binciken da ya yi ya kai ga tsige shugaba Bill Clinton a shekarar 1998 saboda kare da ya yi wa masu ta alkali yanke hukunci. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa akwai sama da 'yan gudun hijirar ƙasar Sudan 11,000 da suka tsere zuwa Chadi a wannan watan domin kaucewa rikice-rikice masu nasaba da kabilanci da ke aukuwa a yammacin yankin jihar Darfur. Rikici tsakanin Larabawa da 'yan asalin Afirka da ke zaune a yankin ya yi kamari tun a watan Disambar bara, lamarin da ya ƙara tada husuma a yankin da ake kira El Ganena. Hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce A makon da ya gabata kadai mutum 4000 ne suka tsallaka zuwa Chad da ke makwabtaka da kasar ta Sudan domin neman mafaka. Ta kara da cewa mafi akasarin yan gudun hijira na daga cikin wasu mutum 60,000 da rikice-rikicen farko suka raba da mahallansu. Hukumar ta UNHCR ta ce akwai yiwuwar cikin makonnin da ke tafe mutanen da yawan su ya kai 30,000 su sake shiga kasar ta Chad a matsayin yan gudun hijira.
Da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo muku rahotanni akan cutar nan ta coronavirus da ke bazuwa a can China. Yanzu za mu leka kasar Kamaru mu ji kokarin da hukumomin kasar ke yi na daukar matakan kare al'ummar su. Ga wakilinmu Garba Awal da rahoto akan haka.
Cutar coronavirus wanda ake kira cutar numfashi ta bullo ne a kasar China, musamman a birnin Wuhan, wanda a halin yanzu hukumar lafiya ta kasar ta sanar da cewar mutane 80 ne suka sheka lahira sanadiyar kamuwa da wannan cutar. Ministan lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru Malashi Manuda ya ce tuni suka dauki kwararren matakai domin hana yaduwar cutar a fadin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Shugaban walwala da jama'a na hukumar lafiyar kasar Professor Ajibo yayi mana ƙarin haske kan irin matakan da suka dauka.
Ko a matsayin mu na jami'an wato ƴan kula da lafiya wato a kasar Kamaru, mun dauki duk wayansu matakai wato na yaki da wannan cutar na coronavirus da ya fito a kasar China. Domin duk yanda abubuwa suke, mun sassaka tsaro, mun sassaka ma'aikatan wato lafiya suna a boda, a kowane boda tsakanin kasa da kasa da kuma a kowane airport. Idan mutane suka zo ana bincike akan wannan, saboda kasancewa wannan cuta ne wato wanda take da illa sosai. Yayin da wannan cuta ta shigo kasar Kamaru zai zama mana wallahi wani illa. To shi sa muka fara sa dabaru da tsaruruka saboda kare wannan cutan din. Amma dai babu wani damuwa, mu dai mun san cewa mun dauki matakai. To ka san sanin kowa ne kasar Kamaru, kuma kaman cewa ne in ta shigo za ta iya taba sauran kasashe. Akwai likitoci daga nan sha dauki mutum a kai shi likita, saboda je a sa shi a wani waje saboda kada wato cutan ya cutar da waɗansu mutane. To kaga wannan tsarukan da muka dauka ne, kuma muna roƙon Allah ya taimaka mana akan wannan al'amari. Allah ya kare kasar Kamaru, Allah kuma ya ba mu kuzari yin aiki da kuma nasara akan abin da muka saka.
Daya daga cikin mazauna a kasar ta Jamhuriyar Kamaru Mr. Alamin shima yayi mana bayani kan irin matakan da gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru suka dauka domin hana shigowar cutar, musamman ga yan kasuwa waɗanda suke zuwa cinikayyar su can kasar ta China.
Ba halin yanzu a kasar Kamaru kam gwamnati ta dauki matakin daukan doka akai, sa doka akai, wato ta dauki matakin marurruka iyakoki saboda hana wannan cutar shigowa kasar Kamaru. To amman kuma za a yi rigakafi, za a yi duk yanda za a yi kokari yanda za a kare jama'an kasar Kamaru da ainihin wannan cutar.
Wannan cuta dai tana da saurin sakakuwa jama'a, domin cutar numfashi ce. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Garba Awal. To daga batun lafiya bari mu koma batun tsaro. Daga arewa maso gabashin Najeriya kuma hukumomin tsaro a can jihar Borno sun bude hanyar nan ta Dambuwa zuwa Biyu da ta dade a rufe saboda dalilan tsaro. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu da karin bayani.
Jiya ne dai babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya, Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai, ya kaddamar da sake buɗe wata hanya ta tashi garin Maiduguri zuwa Dambuwa, har zuwa ƙaramar hukumar Biyu da dukkanin su ke kudancin Borno, sakamakon rufe hanyar da aka yi shekaru uku da suka gabata, da aka ce ana gudanar da ayyukan tsaro ne a wannan hanyar. An dai rufe wannan hanyar ne shekara da shekaru, sakamakon hare-hare da ƴan ƙungiyar Boko Haram kan kai wannan hanyar. Kuwa daga bisani a ranar 27 ga watan Fabrairu 2016, babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya sake buɗe da wannan hanyar, inda aka raka mabiya waɗannan hanyoyi na jami'an soja daga garin Maiduguri zuwa Dambuwa, wanda bayan 'yan watanni aka sake rufe waɗannan hanyoyi, wanda akan yi jefa mutane dan cikin halin kakalikayi da ni irin kasar da suka doka na bin dogayen hanya da zai sa su zagaye kusan kwanaki 2 zuwa 3, ganin cewa da zarar mutum ya tashi daga garin Maiduguri zuwa garin Dambuwan bai wuce tsarin kilomita 87 ba, wanda kuma bai wuce tafiyan awa guda kacal, amma sukan kwashe kwanaki 3 akan hanya.
It wasn't done deliberately to inconvenience the people that apply these roads or to prevent them from carrying out their economic activities. It was first of all done for operational exigencies, and henceforth the road will be open all the days of the week.
Yace ba a rufe wannan hanyar don a sa mutane cikin wani wahala ba, a'a, an yi shi ne bisa manufa don a ba mabiya waɗannan hanyar kariya, amma ba don a hana su gudanar da ayyukansu na kasuwanci irin na yau da kullum ba. Kuma daga yau za a ci gaba da barin wannan hanyar a buɗe, a cewar Lieutenant General Tukurisu Buratai, babban hafsan sojan ƙasar Najeriya. Major General Olusegun Adeniyi dai shi ne kwamandan rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole.
This road is open every day, Monday to Sunday. Secondly, I urge the members of the road transport workers not to pass commuters that you are collecting any token for the security on the road. Army headquarters has made provisions for our logistics. That will be bribery and it's criminal.
Yace wannan hanyar za su cigaba da kasancewa a buɗe daga ranar Lahadi zuwa Litinin, wato kowace rana. Na biyu kuma zan kira ga kungiyar masu motocin sufuri da kasa da su karbi wani abu a wajen mabiya waɗannan hanyoyi da sunan jami'an tsaro da ke aiki akan wannan hanyar. Jami'an sojan Najeriya sun riga da sun samar musu duk wasu abin da ya kamata. Wannan cin hanci ne kuma babban laifi ne. Don haka muna cewa kunnan ma'aikatan wannan hanya da su guji karɓan irin waɗannan kuɗaɗe. Alhaji Umar Usman Kadafurdo shi ne mataimakin gwamnan jihar Borno da kuma ya halarci wannan biki na sake buɗe wannan hanyar.
Mu a namu ɓangarenmu ta gwamnati shi ne kawai mu yi supporting na wannan ma'aikata jami'an tsaro, mu ga cewa idan akwai abubuwan da suke nema wanda gwamnati za ta tallafa musu, a ga cewa an bi wannan hanyar ba abu wani abun da tashin hankali, to mu shi ne namu a ciki. To kuma alhamdulillahi mun sayi motoci na clearing dozers na hanya ana clearing, kuma za mu yi supporting din su insha Allah, mu ga cewa hanyar nan an bi shi a kullu yaumi kuma ba tare da sai an samu wasu akasi.
To koya mazauna waɗannan garuruwa da kuma mabiya waɗannan hanyoyin da yake jijiya da wannan dama da suka sake samu.
Sunana Zannalawan Maina, ni ne district na Dambuwa. To alhamdulillah mun yi godiya, kusan shekara ɗaya da wata ɗaya ne yanzu hanya na rufe, an sake buɗewa, mutanen mu sai zagaya suke yi. Dambuwa kilometer 86 ne kawai, amma sai kai kwana uku hanya, gashi yanzu an bude hanya.
Sunan malamin Abubakar Musa Ciroma Jaradali, direban roka ne tsakanin Maiduguri da Mubi. Ɗan kasuwa da mu direbobi gaba ɗaya mun shiga cikin wani hali, amma a yau muna murna, muna godewa gwamnatinmu Baba Gani Umar Zulum.
Wannan hanya da ita ce hanya guda da ta haɗa arewaci har zuwa kudancin Borno, da kuma ba da wuce kilomita 187 ba daga garin Maiduguri zuwa garin hukumar Biyu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto nasa. To yanzu kuma za mu dan shakata da wannan kafin mu bude layukan wayoyinmu, mu karbi ra'ayoyinku akan batun da muka maudu'in da muka zayyana muku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To yanzu kuma mun fara karɓan ra'ayoyinku game da ko yaƙi da ake da Boko Haram na samun nasara ko kuma akasin haka a yankunan ku. To kiran na farko dai daga jihar Niger. Wake kan layi daga Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna tare da Ibrahim wankin hula a garin Maigode a Kemba.
Na'am, mai wankin hula. To me ra'ayinka game da?
To gaskiya ni ra'ayina ainihin samun tsaro akan matsalar Boko Haram sai a tambayi ainihin yankin yankunan da ake wani al'amarin ka. Amma a zahiri abinda muke ji gabakin su gaskiya al'amarin har yanzu dai ba biyan bukata. Domin saboda a yadda ake faɗan da cewa an sai jirage na yaƙi an sai jirage su, amma kuma wannan jiragen ba a yin aiki da su ainihin ta hanyar da ya kamata a yi aiki da su. Kawai dai an aje su a barikin sojoji ne kawai don kare kansu shugabannin kasar nan, amma dai a zahiri dai gaskiya ba biyan bukata gaskiya.
To ai kamata ya dinga ba su shawarwari na gaba.
Ba abinda sani ba akan haka tsaro a Najeriya, kawai dai ba su yi ne. Ba abinda ba sani ba.
To madalla mai wankin hula. Mun samu kira daga
Edo.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana?
Yahaya Abdullahi, kiroman sarkin makarun Benin daga Benin City, jihar Edo.
To daga Benin, me ra'ayinka game da wannan maudu'i?
To abinda muke so mu bada shawara dai wannan yaƙi da ake kamar yadda ake faɗa a iya cewa ana samun nasara. Tunda wuraren da da babu ake cewa yana hannun wa'annan bayan hannun mutane aga an samu an kwato shi. To amma shi sun yaƙi abu ne wanda ba za a iya ƙarewa lokaci ɗaya ba. Shi yasa dai abinda muke ƙara jaddadawa shi ne a yi cigaba da yi wa sojojinmu addu'a. Allah ya ba su nasara su samu a kawo ƙarshen wannan lamari.
To madalla mun gode. To a ci gaba da addu'a. Wa yake kiran mu daga Kano?
Sama'ila ne, Sama'ila Musa.
To malam Sama'ila, me ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa?
Ra'ayina gaskiya wato wannan yaki da Boko Haram yana samun galaba sosai.
Masha Allah.
Kuma da in muka duba da yanayin da ake ciki, kowa a cikin fargaba yake. Saboda haka yanzu gaskiya ana samun nasara sosai. Kuma ana godewa sojojin Najeriya.
To madalla, mun gode.
Yawwa.
Mun gode. Daga Kano bari mu je Adamawa kuma garin Mubi. Wa ke kan layi daga Mubi?
Alhaji Ibrahim ne daga Mubi.
To Alhaji Ibrahim, me ra'ayinka game da wannan batu?
Batun yaki dai gaskiya alhamdulillah mun gode ma gwamnan Borno shi ne yake ta kokari akan maganan Boko Haram. Ana ce Boko Haram ya kare, gaskiya bai kare ba. Gaskiya tsaron Najeriya har yanzu a sake zage don sai ana ba talakawa a za a hanyar nan.
To
tsakanin Maiduguri zuwa Adamawa gaskiya muna shan wahala sosai.
Amma ga bisa ga dukkan alamu yadda aka bude hanyar da aka dade tana rufe aka bude jama'a su bi ai ba a samun nasara kenan?
To ina magana nasara tunda kullun nan da nan za a sokar da mutane su taka da kafa national ID card abinda ba shi bane a cikin maganan tsaro shi ne suke yi ai ba daidai bane.
To madalla mun gode.
Gaskiya su sake zage dante kuma Buhari ya kamata shugaban kasarmu ya yi kokari ya sake kara ma gwamnan Borno karfi akan maganan kokarin da yake saboda talaka su samu sauki.
To madalla mun gode. Daga Mubi bari mu shiga Adama Gombe. Wa ke kan layi daga Gombe?
Mai kuɗi kodon ne daga Gombe.
To daga kwadon.
Ya manta dai ba.
Na'am. To. Me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina shi muna fatan wannan lamarin Allah Ubangiji ya kawo mana karshen sa.
Wani shawarwari za a bayar?
Hello,
muna jinka.
Shawarwarin dai da za mu bayar kenan su ƙara himma akan wannan yakin da suke yi.
Na'am. To madalla mun gode.
Ni kawai Allah kuma ya taimake mu.
To amin. To daga Gombe bari mu shiga Kaduna. Wake kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Malama Aisha barka da yammaci.
Barka ka dai. Me ra'ayinka game da wannan
batu? Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To mai radio da recorder.
To alhamdulillah ba a cewa ba a sami nasara ba. Ana samun nasara. Sai dai nasarar da ake tunani bata kai irin yadda ya kamata a ce ana yadawa sosai a duniya ba. Amma babu shakka yanayin yadda dai muke jin labarin yadda abubuwan suke kasancewa. Saboda shin ga akwai wani babban ba da aka ce ga ta hanya ce an rufe ta kusan sama da shekara da shekaru amma yau gashi an zo an buɗe ta. To shin ga ana samun dan nasara kenan. To wannan mu dai muna kira ga su kansu bangaren jami'an tsaro ya kamata za su danse dangane da izin wannan. Shi kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata a yi wani abu wanda za a kawo ƙarshen wayannan ta'addanci da suke faruwa a ƙasar nan baki ɗaya. Ƙarshe ne muke fata alkhairi. Allah ya sa a tashi lafiya. Alhaji Musa Garu a tashi lafiya.
To madalla mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu shiga Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Barka da kokari.
Barka ka dai.
Kuna magana da babawan mai mai auguri na jitata.
To babawan. To me ra'ayinka game da wannan batu?
A gaskiya fi sabilillahi an samu ci gaba. In muka diba muka gani cewa wancan shekarun da ya wuce akwai jefa a ba sai kananan hukumomi da yaka da aka kame su. Amma yau din nan sai ya kasance wa'annan hukumomin ba su. Amma wannan iya kokarin nan ya gwamnati ta yi. To amma sai dai ina kira gare ta don Allah akwai tsangwamgwami wanda ya kamata a ce sojojin da ya kamata a ce a rika tura su can ciki suna bincike saboda wani lokaci sojojin suna zama cikin gari ne. Amma za a ga yan ta'adda ga su nan a cikin daji. Amma kuma ba za a iya jin su wajen ba shi yasa kike gani yake san samun matsaloli.
To madalla gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu tsallaka kebi. Wake kan layi a kebi.
Salamu alaikum. Kuna magana da kebi Arabu Fasara.
Na'am.
Ina kiran ku da kebi Sadda Yanko Sabu.
Na'am. To me ra'ayinka game da wannan batu?
Alhakikanin gaskiya ana samun galaba game da yaki da Boko Haram. Amma sai dai problem din da ake samu yanzu ke ga tsakanin Sokoto, Kebbi Zamfara, Kaduna. Wa'anda mutane ma da ke yanzu kidnapping ɗin mutane ai su ma yanzu ƴan Boko Haram bala'i a cikin doron ƙasar Najeriya. To a hakikanin gaskiya ya kamata a ƙara tsaro bisa ga wa'anda jihohin kwara hudu na cikin Najeriya. Amma in ba haka ake yi ba to na rantse da Allah ina ne tabbata miki wa'anda mutane da ke ganin sun ƴan Boko ma yanzu bala'i
ke fitar da wallahi. To Allah ya kyauta mun gode da wannan ra'ayoyi naku da kuka samu dama kuka bugo kuka fada. Muna fata Allah zai dafa ya inganta tsaro a jihohinmu da nahiyoyinmu. To kafin mu karkare shirin mu tafi labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Soba labarin wasanninmu na ranar yau da saye da sayarwa kuci na kayan 'yan wasannin kwallon kafa da ke cin karen sa baka zaka nahiyar Turai inda dan wasannan dan kasar Denmark Christian Eriksen da ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham a kasar Ingila yanzu haka ya rattaba hannu kuma a yau din nan ya amince da koma buga ma kungiyar Inter Milan ta kasar Italiya. Shi dai Eriksen dan shekaru 27 da haihuwa ya share shekaru 6
yadda yana buga ma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta kasar Ingila. Kungiyar ta Inter Milan da ta sai dan wasan na kasar Denmark ta zuba sama da zunzurutun kudi miliyon 20 na euro, to da yake kungiyar ta Inter Milan ko ta Tottenham ba su bayyana adadin iya kudin da aka rataba hannu akai ba. Dan wasan zai buga ma kungiyar ta Inter Milan ne har zuwa watan Yuni shekara ta 2024. Shi ma Hatem Benarfa dan kasar Faransa wanda ya buga ma kungiyar kwallon kafa ta ran a shekarar kakar wasannin kwallon kafa ta gabata kasar Faransa ya rataba hannu yanzu haka da kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain da ake ce ma Valladolid. A yau ne dai dan wasan aka gabatar da shi ga kungiyar da kuma yan jarido, inda ya amince da buga ma kungiyar kwallon kafa ta Valladolid, kungiyar da ke karkashin tsohon tauraruwar kwallon kafa ta kasar Brazil Ronaldo, wanda shine ya saye kungiyar a shekarun da suka shude. Hatan Benarfa ya share tsawon lokaci tun ficewarsa daga club din Ren na kasar Faransa baya da kungiyar kwallon kafa wanda yake buga ma, kuma ya ce ya amince da buga ma club din Valladolid na kasar Spain ganin cewa akwai rawar da zai taka. Bayan ya gamsu da tattauna da suka yi da Sergio Gonzalez mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Valladolid din ta kasar Spain. A ƙarshen wannan mako ne, idan Allahu ya kai mu, za a soma wasannin kwallon zarruga ko rugby na kasashe shida da ake ce ma Tournoi de Six Nations na kasashen Turai. Kungiyoyin da ke shiga wannan gasar sun hada da na kasar Ingila, kasar Ecosse ko Scotland da na kasar Faransa, sai kuma na Pays de Galles da Ireland da kasar Italia. Za a dai yi babban karo ne a ranar Lahadi mai zuwa idan Allah ya kai mu tsakanin kasar Faransa da kasar Ingila. Idan muka waiwayi wasannin kwallon hannu na Open na tennis na Australia, Novak Djokovic yanzu haka ana iya cewa ya kai zagaye na gaba bayan ya share awa biyu da minti 49 yana fafatawa a ranar Talata din nan da shi da Milos Raonic. Shi dai dan kasar Serbia yayi nasara ne da ci 6-4, 6-3, 7-6, kuma zagaye na gaba zai hadu da Roger Federer wanda ya lalaye tennis Sandgren a karo biyar, inda ya lalabe shi da 6-3, 2-6, 2-6, 7-6. Wannan dai karon tsakanin Novak Djokovic dan kasar Serbia da Roger Federer dan kasar Switzerland shine karo mafi zafi wanda za a buga a wannan shekara a Open na kasar Australia. Hausawa na cewa ba a san macito ba sai miya ta kare. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Kuma sai labarai a takaice.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadin cewa matakin da wasu kasashen duniya ke dauka na kwashe mutanansu da ke China zuwa gida sandiyar barkewar cutar coronavirus mai shafar numfashi na tattare da hadarin yada cutar. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na kammala wata ziyara kwanaki da dama da yake kasar ta China, inda ya tattauna da shugaba Xi Jinping da sauran manyan jami'an gwamnati a Beijing babban birnin kasar. WHO ta ce zuwa yanzu adadin mutanen da aka samu da cutar a China wato ya kai 4,428 ciki har da mutum 106 da suka mutu. Mazauna yankunan karkara da dama a yankin Arewa maso yammacin kamarin mai fama da rikicin yan aware na tserewa zuwa makwabciyarsu Najeriya, yayin da ake shirin gudanar da zaben yan majalisa a ranar 9 ga watan Fabrairu. Su dai mayakan yan awaren sun sha alwashin sai sun wargaza zaben, lamarin da ya sa ake ta dauki ba dadi da dakarun kasar ta Kamaru, yayin da fadan kuma ke karewa akan fararen hula.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu za su shigo da wani sabon shirin. Idan Allah ya kai mu karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za su shigo muku da sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, sai injiniyan mu na yau Justin. Ni ce Aisha Tusle ke cewa kwana lafiya.